daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci 60-25-16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 101.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad da Lal FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodiyaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muka sake dawowa a daidai wannan lokaci. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji takaddamar da ta biyo bayan umarnin da gwamnatin jihar Rivers da ke kudancin Najeriya ta bayar na rushe wani masallaci da aka jima ana ja-in-ja a kan filinsa.
They should bust this land. Government have been the one tormenting us. They have been tormenting us.
Yana cewa ne tun lokacin da muka saya wannan filin na masallacin muke fuskantar kalubale daga gwamnatin jihar Rivers.
Muna dauke da karin bayani sannan muna kuma tafi da shirin da rashin tayi wanda Mahmud Ibrahim Kwari zai gabatar da kuma wasu daga cikin ra'ayoyinku. To amma bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Jiya Lahadi shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya sake wani tunani game da ci gaba da ta'azzarar da harajin ramuwar gayya ke yi tsakanin Amurka da China. Amma fadar White House ta yi sauri ta yi karin haske da cewa yana nufi dama ya kara haraji ma China fiye da yadda ya yi. A makon da ya gabata kafin ya tashi zuwa Faransa don halartar taron shugabannin kasashe 7 masu karfin tattalin arziki, shugaba Trump ya kara harajin dala biliyan 550 akan kayayyakin China da ake shigar da su Amurka. Bayan da China ta ce za ta kara harajin dala biliyan 75 kan kayayyakin Amurka da ake shigarwa da su China, wanda shi ma martani ne na karin haraji da Trump ya yi mata gabanin nan. A jiya Lahadi yayin da ya zauna don yin taron karin kumallon safe tare da sabon Prime Minister Birtaniya Boris Johnson, yan jaridu sun tambaye shi ko yana da na sanin saka harajin ramuwar gayya da suke yi da China. Sai Trump ya ce tabbas don me ba zai yi ba. Yan sandan Hong Kong sun yi ja daga da bindigogi suka harba hayaki mai sa hawaye, sannan a karan farko suka watsa ruwan zafi akan masu zanga-zangar kin jinin gwamnati a jiya Lahadi, wanda shine karshen mako na 12 da ake zanga-zangar. Dubban masu zanga-zangar sun hau kan titina, wasunsu na ta jifar 'yan sanda suna kai musu hari da sanduna da rodina, suna kuma barbada ruwan sabulu akan titina don su yi santsi ga 'yan sanda. Wasu daga cikin masu zanga-zangar waɗanda fuskokin wasunsu ke rufe kuma suka sanya baƙaƙen tufafi sun yi ta fasa tagogin shaguna suna ta ci gaba da cillawa 'yan sanda hayaki mai sa ƙwalla da suka harbo musu. Da safiyar yau Litinin ɗin nan 'yan sanda sun ce wani ɗan sanda ya faɗi ƙasa yayin da masu zanga-zangar ke jifar 'yan sanda, wanda har ya sa wasu 'yan sanda 6 suka zaro bindigoginsu. Wani ɗan sanda ma ya yi harbin gargaɗi a cewar takardun bayanai. Labaran na zo muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaba Donald Trump ya ce Amurka da Japan sun cimma yarjejeniyar cinikayya bisa manufa wadda za a rattabawa hannu a watan Satumba a lokacin taron koli na Majalisar Ɗinkin Duniya. Trump ya yi magana da manema labarai yayin da ya haɗu tare da Prime Minister Japan Shinzo Abe a bayan fagen taron na G7 a garin Biarritz na ƙasar Faransa. Trump ya kira yarjejeniyar cinikayya wata mashahuriyar yarjejeniya ga manomanmu da kuma makiyayanmu. Abe dai ya fi nuna alamar taka tsantsan a lokacin da yake magana da tafinta na fassarawa, ya ce shakka babu, muna so mu sha tabbatin nan na rattaba hannu kan yarjejeniyar cinikayyar Japan da Amurka ta wajen amfani da wannan damar. Babban jami'in diplomasiyyar Iran ministan harkokin waje Muhammad Javad Zarif ya bayyana jiya Lahadi a garin da ake gudanar da taron G7 na shugabannin manyan kasashen duniya, amma bai gana da jami'an Amurka ba a lokacin da ya kai wannan takaitacciyar ziyarar. sai dai bayyanar Zarif a Biarritz, inda shugaban Amurka Donald Trump ya yi ta ganawa da shugabannin wasu kasashe shida ya zo da mamaki. A lokacin da aka tambaye shi akan ci gaba da aka samu, Trump ya ƙi ya ce komai. Amma ziyarar Zarif ta zo ne a bisa gayyatar shugaban Faransa Emmanuel Macron, wanda ya tattauna tare da takwaran aikinsa na Iran Hassan Rouhani akan zaman ɗarraɗin da ake yi a yankin tekun Fasha, wanda ke da alaka da janyewar da Trump ya yi bara daga yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta 2015 da aka cimma da zumar Tehran ta daina kera makaman nukiliya.
Gaida Muhammad Hafiz Baballe, wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To, a jihar Rivers da ke kudu maso kudancin Najeriya, shugabannin masallacin da ke unguwar da ake kira Trans Amadi a birnin Port Harcourt na ci gaba da nuna rashin jin daɗin su bayan da gwamnatin jihar ta Rivers ta ba da umarni aka rushe wani masallaci da aka jima ana shari'a akan filinsa. A cikin wani rahoto da za ku ji, wakilinmu a birnin na Port Harcourt Lamid Abubakar Sokoto ya zanta da wasu shugabannin masallacin, ko da yake kokarin da yi domin jin tabakin hukumomin jihar ya ci tura.
Kawo yanzu dai, rushe wani masallaci da ke anguwar Trans Amadi a birnin Port Harcourt da ke jihar Rivers a yankin Niger Delta na ci gaba da ɗaukar hankula tare da janyo zaman zulumi da damuwa tsakanin al'ummomi daban-daban da suka ga tawagar jami'an tsaro da jami'an ma'aikatar raya birane ta jihar Rivers suka zo da motoci katafila suka rusa wannan masallacin da aka kiyasta cewar kimanin musulmi 4000 ke yin sallah a cikin. Kawai yanzu dai hadiman masallacin suna ci gaba da nuna alhininsu, ko da yake dai wannan lamarin an sha kai ruwa rana tsakanin batun na ginin wannan masallaci da gwamnatin jihar Rivers duk lokacin Rotimi Amici domin jin yadda wannan lamarin ya abku. Naji ta bakin babban limamin masallacin Alhaji Haru Muhammad.
My name is Alhaji Harun Muhammad, Imam Trans Amadi Central Mosque. Since we bought this land, government have been the one tormenting us. They have been tormenting us.
Yana cewa ne tun lokacin da muka saya wannan filin na masallacin muke fuskantar kalubale daga gwamnatin jihar Rivers, kuma sun dade suna takura muna akan wannan ginin na masallacin ba tare da kone dalili ba. Kuma sadda muka saya wannan filin, muna da cikakkun takardu na mallakar wannan filin, kuma nan take suka rusa mana fili ba tare da wani gargadi ba. Haka kuma shugaban kungiyar Kristoci ta kasareshin jihar Rivers ya zirce mu domin jin abin da ya faru, saboda ya samu labarin cewar an rusa mana masallaci, inda na tabbatar masa da cewar ba rigimar addini bace, rigima ce kawai tsakanin kwamitin masallaci da kuma gwamnatin jihar.
We want to confirm whether it's not Christian problem. I said no.
Daga bisani naji tabbacin sakataren gudanarwa na wannan masallacin Alhaji Aliyu Abubakar Sadiq ga abin da yake cewa.
My name is Alhaji Aliyu Abubakar Sadiq. The Vice President General of Nigerian Supreme Council for Islamic Affairs just left the site now.
Yace mataimakin shugaban majalisar koli ta harkokin addinin musulunci a Najeriya yanzu-yanzun nan ya bar nan, kuma ya zo ne domin ganin abin da ya auku bisa umarnin mai martaba sarkin musulmi Muhammad Sa'ad Abubakar. Kuma sarkin musulmi na sane da wannan matsalar, kuma muna son su taimake mu su yi magana da gwamnatin jihar Rivers domin ya bar mana filinmu. Da hakan kuma naji ta bakin wasu ƴan kwamitin masallacin, kuma ga abin da suke cewa. Wannan yana cewa ne, sunana Muhammad Inkurege, kuma ni dan jihar Rivers Rivers ne kuma malami yace.
I am not saying cleric from Rivers State. Jira is a secular state. We have freedom of worship.
Yana cewa ne Najeriya kasa ce da kowa ke da damar bautawa abin da ya ga dama, kuma ban san meye dalilin da ya sa gwamnatin jihar Rivers ke yawan takurawa musulmi a jihar Rivers. Kuma ina son jawo hankali sarkin musulmi Muhammad Sa'ad Abubakar da shugaban kasa Muhammadu Buhari domin su ja kunnan gwamnatin jihar Rivers Barista Yeso Wuke ya zauna da musulmi lafiya a jihar Rivers.
Well, I can use this medium to call on the Sultan of Sokoto.
Sunana Muhammad Awwal Abdul Karim. E matakin da muka dauka yanzu mun tuntubi lauyanmu, sannan kuma mun je wajen DPO mun yi magana.
Sunana Abdullahi Musa Tabaku. To, yadda muka yi muka mallaki masallaci sai muka yi a hannun Chief Amadi, sarki ne a Amadin, kuma shi ya sayar mana, kuma mun biya shi, ba abin mu ba shi yanzu haka ma ya rasu.
Duk kokarin da nayi na jin martani daga gwamnatin jihar Rivers ya ci tura Lamido Abubakar Sakkwato muryar Amurka daga Port Harcourt Nigeria.
Kamar Allah kafin mu je ga shirin mu na gaba mu ci gaba da shakatawa da wannan waka. Kuma da Allah yanzu kuma ga shirin da rashin ta yi.
Amma ba bi sa shashan ce ba, kana ba bi sa sakar ce ba, ku ce a fashe da hanya mai kyau.
Masarare assalamu alaikum. A makon jiya ne hukumar FBI mai binciken manyan laifuka ta kasar Amurka ta farmata wasu 'yan Najeriya su 80 waɗanda ke damfarar mutane a can. Ko ina makomar manufar gwamnatin tarayyar Najeriya ta gayyato masu saka jari daga ƙetare masu sharhi kan lamuran siyasar tattalin arziki sun yi tsokaci. Sunana Muhammad Ibrahim Kwai. Madalla masu rari a makon jiya ne hukumar FBI mai binciken manyan laifuka ta kasar Amurka ta fallasa wasu 'yan Najeriya su 80 da ta ce bincikenta ya nuna sun damfari kamfanoni da ɗaiɗaikun mutane a Amurka na miliyoyin dala ta kafar sadarwa ta intanet. Wannan lamari na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta shugaba Muhammadu Buhari ta shafe shekaru hudu cir tana gwagwarmayar jawo hankalin kamfanoni da 'yan kasuwa daga ƙetare domin su zuba jari a ƙasar a ƙoƙarinta na faɗaɗawa tare da farfaɗo da yanayin tattalin arzikin Najeriya. To ko ta wannan bincike na hukumar FBI zai shafi wannan manufa ta gwamnatin Najeriya? Akan haka ne wannan fili na da rashin tayi ya tattauna da Malam Bashir Muhammad, ɗan jarida kuma marubuci akan siyasa da manufofin gwamnatin Amurka, da kuma takwaransa Alhaji Bashir Hayati Gentile, ɗalibin siyasar ƙetare kuma mai tafiye-tafiye zuwa ƙasashen waje. Kuma shi Malam Bashir Muhammad ɗin ne ya share fagen tattaunawar.
To batun saka jari abu ne da yake buƙatar wani yanayi wanda zai bada abin da ake kira confidence da Turanci. Kwarin gwiwa ga duk mutumin da yake da kuɗi a duniya, wanda kuma su manyan attajirai na ƙasashen duniya musamman Amerika da ka faɗa akwai waɗanda su ne suka mallaki manyan kamfanoni wanda ake kira multinational corporations, wanda su kuma manyan kamfanonin nan kullum abin da suke kallo idan suka ce za su saka dukiyarsu a ƙasashe ba ma wai a Najeriya kaɗai ba, har ma a ƙasashe waɗanda ake ganin suna da arziki makamantan Najeriya. Abin da yake damun su abu guda ɗaya ne. Na farko sukan dubi maganar batun tsaro. Duk lokacin da wannan manyan attajirai suke ƙoƙarin saka dukiyarsu ko su saka jari a irin wannan ƙasashe, kullum abin da suke fara gani yaya yanayin tsaron ƙasar yake, yaya kuma irin yanayin da zai ba su shiga cewa in sun saka dukiyarsu wani irin tabbaci ne suke da shi na cewa za su samu biyan bukata, duba da irin yadda suka saka wannan dukiyar tasu. In aka duba ta fuskar tattalin arzikin kasa, an duba ta yadda su suke amfani da wata dabara ko sigar su na wayo yadda suke damfarar waɗannan manyan kamfanoni, sannan su kuma su yaudari ƙasar da suke tasu ta haihuwa, duba da irin yadda suke shiga tsakani su kai su komo a nan su kai su komo a can, ta ganin yadda suke ɗauko wasu dabarun da ake ganin ƙarshe mutum guda biyun suke cuta, su shushi ƙasar su ta haihuwa a wani bangaren, a wani bangaren kuma su cuci su waɗancan masu manyan kamfanonin.
To zan dawo gare ka. Alhaji Bashir Hayati Gentile, baya ga kai komo da kake yi a ƙasashen waje, kana nazarin siyasa musamman kuma ta ƙetare din. In aka ce batun tattalin arziki ba ka raba shi kuma da siyasa, na wannan wani tasiri zai yi a alaƙar Najeriya a siyasance da kuma fuskar tattalin arziki tsakanin Najeriya da ƙasar Amurka da kuma sauran ƙasashe da suke ganin cewa ya kamata su hulɗa da Najeriya?
Tasiri babba zai, saboda ka san ita harkar forum policy na kowace ƙasa
manufofin ƙetare
manufofin ƙetare ko wata ƙasa akwai irin nata ita America tana faɗa kullun cewa buƙatar ta ce a gafe da ko ina so daga Nigeria ƙasa ce wacce ƙasar America ba ta wasa da ta Afirka ba dalili da yawa na farko saboda yawan jama'a na biyu saboda ƙarfin tattalin arziki so da haka idan ka kula kafin wannan abin ya faru gwamnatin America ta ringa aiko wani sako na boye ga ƙasar Nigeria sai ma inda da suke ganin cewa me yasa America take mana na farko tsarin visa mu take cewa ta canja da akwai wani tsari da aka tona shi na drop wanda ka je kai idan ka taba zuwa an baka visa ta kare zaka je kai kai kamfanin DHL su aika AI suka ce sun soki sai dai yanzu ka je da kanka kowa da kowa dai kenan na biyu suka aika da wani sako cewa duk wani wanda yi harkar siyasa ko harkar zabe ita aka tafi da laifi ko sanarci da rashawa nan ma ba za a bashi visa ba so daka maganar tattalin arziki shine ita Najeriya kasa ce wacce ita kuma ba za ta iya zama da kashin kankanta ba sai da kasashen irin su America da kawayenta da yili shine na abubuwa da yawa na farko idan kana son bashi a duniya ko ina ko bankin duniya ko bankin lamuni na duniya idan America ba ta goyon banka wallahi ba za ka samu ba na biyu idan kana bukatar makamai wanda zaka kare kasar ka ko kai yaki a duniya idan America ba ta so ba za ka samu ba kai na uku idan kana bukatar kai kanka ma irin taimako da ake bayarwa wanda ake international donors din nan a harkar lafiya a harkar ilimi a harkar abubuwa da yawa na rayuwa in baka da goyon bayan America to ba za ka samu ba so daka wannan abu da aka mun inda mutane inda zai wa Nigeria illa yana da yawa domin Nigeria tana bukatar irin wannan abubuwa domin ta talaka zaki ta iman kasa musamman yanzu da bashi wa Nigeria yawa ko suna so su yi ayyuka wanda sai sun ciyo bashin a duniya sun zo sannan za su yi jama'a ayyuka domin an jama'a alƙawari to idan America ta ce wannan abin da ta kalle shi to Nigeria tana cikin matsala na tattalin arziki kuma tattalin arziki ita ce matsalar siyasa matsalar siyasa kuma kasa ta rushe
Malam Bashir ga abin da ya faɗa cewa akwai fadari mai yawa musamman ta harkar donor agencies nan da sauran batutuwa da shi Bashir Hadi Jantile ya ambata idan haka ne ina mafita
wato wannan abu ne wanda ni nake gani ya rataye a ma'aikatar harkokin wajen Najeriya wanda ake kira Ministry of Foreign Affairs ta fuskar diplomasiya ɗaya daga cikin dalilan da yasa ake bude ofishin jakadancin diplomasiya a duniya shine maganar gano irin matsaloli waɗanda suka shafi tattalin arzikin ƙasa da musanyar academic programs wanda ake cewa karatu na dalibai da magana cinikayya kuma in ka duba tattalin arzikin ƙasa irin na America ya ta'allaka ne da irin ƙarfi na volume na kasuwanci wanda ake samu tsakanin ƙasar da kuma kamfanonin ƙasashe masu arziki irin su Najeriya kamar yadda takwarana Bashir Jantile ya faɗa kuma tattalin arzikin ƙasa ai ita Najeriya ba wani abu ne yasa ta zama mai mutunci a idan Amurka a ba wai kawai dan Amurka tana kaunar Najeriya bane na tuna maganar da Dr. Henry Kissinger ya faɗa lokacin da ake ta maganar rikicin mai tsakanin Najeriya da ita ƙasar Amurka a lokacin marigayi General Murtala Muhammad a inda Kissinger ya taba faɗa a nan majalisar dokokin Amurka wanda ake kira Capitol Hill a inda yake cewa akan digon mai Amurka za ta iya kokarin faɗa da dukkan wani mahaluki a duniya mutaka tana da wata bukata ta musamman wadda ta shafi tattalin arzikin kasa mafita anan shine tunda an gano irin waɗannan mutane guda 80 waɗanda ake ganin suna damfara Amurka suna kuma damfara Najeriya ta wani hannun saboda ai abin da suke kama abin nan da Bature yake ta ill went ba wani abu ne wanda zai haifar da abin alheri ga kasashen guda biyu illa iyaka kamata ya mu sake sabon lale mu koma mu ga inda matsalar take tunda rikici ne wanda ya shafi ba inda za a iya magance irin wannan matsalar sai an bi ta hanyoyi irin na diplomasiya wanda ake kira diplomatic channels to idan aka bi waɗannan hanyoyi ba hanyoyi bane na confrontation na rigima
na fito
wanda za a ce bari a sazare bari a rika musanya maganganu waɗanda suke bagakiya hanyoyi ne na diplomasiya tsakanin jakadun kasashen nan guda biyu da jakadan Amurka da yake Najeriya da jakadan Najeriya da yake Amurka to kaga idan akai wannan akai abin da ake kira diplomatic synergy wato aka samu wata fahimtar juna a diplomasiya to ni ina ganin duk wata matsala ta addabe mu za a iya maganinta ba tare da an ce ba an yi wani kace na ce ba
Bashir ya ce jinsile ɗaiɗai kun ƴan Najeriya da suke shige da na tabbata wannan abun zai shafe su me kamata su yi
na farko zai shafe su ta bangare daya kuma zai sa su samu nutsuwa dalili shine ni ma tafiyan America ne yanzu ba kan hanya nan da ƴan watanni ta kila zan ji shine duk irin dokokin da kasar Amurka take kawo kan na ga maka a baya ta daman akwai tagir wannan ne akwai abin da ta gano wanda yake faruwa ga ƴan Najeriya shi sa suke sa abubuwa na tsauri a samun visa ko zaka je kasuwanci ko zaka je visit ko zaka je karatu ko zaka je wani abu to suna sa ido suna ganin wancan abin da suke da shi a rumbun adana ajiye su dan FBI bincike sun gano cewa ɗan Najeriya marasa gaskiya ne saboda haka wannan akwai ban tsoro to inda za a yi nasara yanzu su fito da abun ya nuna cewa gabaki ɗin abun a wata kabila ce guda daya mafi yawa
wasu mazauna wani yanki
domin a cikin mutum 80 a ce mutum 77 kabila ɗaya ce to wannan akwai ban tsoro kuma akwai nasara yanzu America za ta gane cewa ashe kallon da take ɗan Najeriya duk ba su ne marasa gaskiya ba a'a akwai wasu mutane ko wani gungu da suke da irin wannan tsarin
dama anan nake so in ce maka baka ganin an shafa wasu kashin kaji misali
eh an shafa domin ɗan Najeriya ne fasfotin sa na Najeriya ne a Najeriya aka ba su visa da gwamnatin Najeriya suka tafi da kasar Najeriya suka tafi dole ne amma kuma na ga maka shine abin bature mai lissafi ne baya abu da ka zai tsaya duba ida Najeriya akwai yarika manya-manya guda uku to wayannan yarikan gabaki daya ya suke in sun zo visa kasar su ya suke yanzu abu da ta koma sai sun koma sun aura daban wanda zai daga bangare kaza a Najeriya ya suke a adan su wanda suka fito daga bangare kaza ya suke kaga yanzu an gano daga wani bangare ne musamman ifiyowa gabaki daya suke wannan to wannan zai taimaka wa ɗan Najeriya da kuma ita kanta gwamnatin Najeriya da gane cewa ashe ba kowa ne wanda gaskiya ba saboda haka wancan abin da ake amince tsoro ko mai zuwa kasuwanci ko mai zuwa karatu ko mai zuwa yawon bude ido zai samu sauki a gurin Amurka a yanzu domin an gano a kowane bangare saboda duk wanda ya shiga kasar Amurka da Najeriya wanda zai iki da kawancan bangaren da aka samu inda mutum 77 zai samu bincike mai tsauri fiye da dan wani bangare kawai abin da nake faɗa kawai abin da ba shi faɗa abin mai shine ita gwamnatin Najeriya musamman ministan harkokin kasar waje yana da aiki ja da shi kansa ne kuma shi kasar waje Buhari zai tafi taro nan da sati uku na wasan ɗinkin duniya ya kamata yi kokari iga mai girman shugaban kasa Donald Trump a tattauna wannan abun abu ne babba domin a ce kasa irin ta Amurka ta kawo mutane marasa gaskiya a cikin mutum 80-77 ƴan kasar ka ne kuma yare daya yana bukatar a samu tattaunawa tsakanin Najeriya da gwamnatin Amurka kamar yadda ɗan uwa na bashi faɗa domin shugaban kasa mai girman shugaban kasa Buhari kai da wannan abu ne mai wasa ba abu ne karami ba abu ne wanda ya shafi image ɗin Najeriya da kuma shi kansa da kuma ƴan Najeriya saboda ni da kai da bashi da duk ɗan Najeriya wanda bai shafe mu ba dan mu suna da ƴaƴa suna karatu wani yana zuwa kasuwancin sa a san yiki wani kuma yana zuwa ishaƙata dan a fidda mu a san cewa eh ƴan Najeriya sun ne masu mutunci masu kirki masu daraja
Karshen shirin darshin ta yi na yau kenan a madadin Malam Bashir Muhammad da tafaransa Alhaji Bashir Hayati Jantile Mahmud Ibrahim Kwari da na shirya na gabatar ki cewa a huta lafiya wassalamu alaikum
yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridun Najeriya
Kamar sharhin jaridun ne da jaridar Punch jaridar da ta rawaito cewa yanzu haka dai shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya tashi zuwa kasar Japan domin halartar wani taro na kasa da kasa domin bunkasa nahiyar Afirka taron da za a gudanar da shi ne a birnin Yokohama na kasar Japan daga ranar 28 ga wata na Agusta zuwa 30 Prime Minister kasar Japan Shinzo Abe shi ne mai masaukin baki da kuma zai bude wannan taro sai kuma jaridar The Guardian jaridar da ta rawaito cewa yanzu haka an kasa cimma daidaito tsakanin kungiyar kwadugo da kuma bangaren gwamnati game da matsayin albashi mafi karanci da za a biya manyan ma'aikata da kuma matsakaitan daga mataki na 14 zuwa mataki na 15 da 16 da kuma 17 inda yan kwadugo suka buƙaci a yi ƙarin kashi 24 cikin 100 na albashi a yanda kuma gwamnati ta dage akan kashi 10 kacal yanzu dai bangarorin sun amince a sake gabatarwa shugaban kasa Muhammadu Buhari domin daukan mataki akan mafi karancin albashin matsakaita da kuma manyan ma'aikatan na Najeriya tuni dai kungiyar kwadugo ta sha alwashin sake komawa yajin aiki muddin aka kasa cimma daidaito sai kuma jaridar Daily Trust jaridar ta rawaito cewa mutane biyar ne aka yi garkuwa da su a anguwar Millennium City da ke birnin Kaduna shaidan gani da iri dai sun shaida wa jaridar cewa masu garkuwa sun yi kwanton bauna ne da misalin karfe 8:30 na dare inda kuma suka yi awon gaba da mutanen ni dai kakakin rundunar 'yan sandan jihar Kaduna DSP Yakubu Sabo ya tabbatar da yin garkuwa da mutanen. Sai kuma jaridar Daily Post, jaridar da ta bayyana cewa hukumar FBI mai binciken manyan laifuka na kasar Amurka ta fitar da sunayen wasu 'yan Najeriya 80 da ake zargi da aikata laifukan damfara a kasar ta Amurka da kuma wasu kasashe na duniya. Ban mamaki dai, inji jaridar, shine yanda sunayen da aka fitar da su a kasarin su suka kasance sun fito ne daga wani yanki na Najeriya. Tuni dai jaridar ta ce hukumar ta FBI ta gurfanar da akasarin waɗanda aka kama a gaban kuliya. Sai kuma jaridar The Nation, jaridar da ta ruwaito cewa yanzu haka dai fatan shugaban kasa ta yi ƙarin haske game da umarnin da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya bai wa ministocinsa cewa duk wanda ke so ya gana da shi ko kuma gabatar da wani uzuri dole ya bi ta ofishin babban hadiminsa wato Malam Abba Kyari da kuma sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya Boss Mustapha. A sanarwar da mai taimaka wa shugaban kasa ta fuskar yaɗa labarai Malam Garba Shehu ya fitar ya ce 'yan Najeriya sun yi wa bayanin na shugaban kasa mummunar fahimta, inda ya bayanin cewa aikin babban hadimin shugaban kasa daidai yake da yadda ake gudanar da shi a kasar Amurka da kuma sauran kasashe na duniya da ke amfani da irin wannan tsari, don haka babu wani abu da aka sauya a gargashin wannan gwamnati mai ci yanzu. Ƙarshen sharhin jaridan kenan. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Najeriya.
Yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke bar mana akan na'ura.
Assalamu alaikum, sashen Hausa na murya Amurka. Kuna magana da Yusuf Mele da Jololo a jihar Bauchi. Kuna kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari da 'yan majalisun dokoki da na tarayya. An yi maganar tsarin albashi na ƙananan ma'aikata karamin albashi wanda za a biya naira 30,000 ba yau ba. An kuma ce shugaban kasa ya sa hannu kuma 'yan majalisun sa hannu, amma har yanzu albashi yana gurin kasa. Ya kamata fa a matsayinku na shugabannin kasa ya kamata ku yi magana ko kuma ku yi amai kula da shi.
Assalamu alaikum, sashen Hausa Radio America. Sunana Ayuba Garba Imam daga Kacin Madaki a jihar Bauchi. Da farko muna gode ma wannan gidan radio bisa dama da kuke bamu muke faɗa ra'ayi. To ra'ayina na yau, muna so mai girma gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Muhammad ya ɗauki mana hanya da ya tashi daga garin Kacin Madaki ya shiga garin Ringin ya wuce garin Bakin Ruwa. Lallai yin wannan hanya yana da matuƙar muhimmanci musamman mu mutanen karkara. Akwai manoma, akwai 'yan kasuwa, akwai masu sana'ar hannu, akwai ma'aikatan gwamnati da suke bin wannan hanya. Muna so mai girma gwamna ka taimaka ka daure ka mana wannan titi. Nagode. Mai magana Ayuba Garba Imam.
Assalamu alaikum, sashen Hausa na murya Amurka. Mai magana Alhaji Audu Mezera Kampala, malam madarin jihar Jigawa. Ina so mai kira ga 'yan uwana 'yan Najeriya mu ci gaba da yin jina Muhammadu Buhari addu'a domin mu cimma burin da isa a gaba na ɗora Najeriya a kan wani tafarki wadda zuwa gaba za mu ga alherinsa. Zagin shugabanni da ɓatanci wannan ba ƙaramin matsala ba ne ga ƙasa.
Yanzu kuma sai labarai a taƙaice.
Mahmud ga labaran a takaice. Jiya Lahadi, shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya sake wani tunani game da ci gaba da ta'azzarar da harajin ramuwar gayya ke yi tsakanin Amurka da China, amma fadar White House ta yi sauri ta yi ƙarin haske da cewa yana nufi dama ya ƙara haraji ma China fiye da yadda ya yi. 'Yan sandan Hong Kong sun ja daga da bindigogi suka harba hayaki mai sa hawaye, sannan a karan farko suka watsa ruwan zafi akan masu zanga-zanga kin jinin gwamnati a jiya Lahadi, wanda shi ne ƙarshen mako na 12 da ake zanga-zangar.
Kamar Allah gai da kai Muhammad Hafiz Babul, masu waro da aka makawo ƙarshen shirin namu na hatsi, sai kuma an jima da misalin karfe 4 na yamma agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Kada kuma tare da lokacin da kuke so za ku iya sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata idan kuka garzaya shafinmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com, inda za ku ga har da labarai cikin hotuna da ma video. Da zama da jinji Muhammad Hafiz Babalan da ya ci a ni gabatarwa da Solomon Abo da ya haɗa shirin, sai injiniyanmu Jimmy Cook Muhammad Lalo ke cewa ku ne lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.